This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, duk fatan an waye gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na safiyar wannan babbar rana ta Juma'a. 23 ga watan Agusta na 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labaran.
To Aisha, mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta yi kira ga Amurkawa da su haɗa kai da ita jiya Alhamis, yayin da ta ji koko take jawabin amincewa da zabanta a matsayin yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat. Sojojin Isra'ila sun kai wasu hare-haren jiragen sama a zirin Gaza da kuma kudancin Lebanon jiya Alhamis. Sannan shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ziyarci yankin Sumy na arewa maso gabashin kasar jiya, wanda shine karo na farko da ya je wani wuri da ke daura da iyakar kasar Russia tun bayan fara yaki.
To kanin labaran kenan. Kamar yadda aka ji a cikin kanin labaran.
On behalf of everyone whose story could only be written in the greatest nation on earth, I accept your nomination.
Kamala Harris kenan a yayin da ta amince da zabanta da jam'iyyarta ta Democrat sai a matsayin yar takarar shugaban kasar a zaben watan Nuwamba. Sannan yayin da al'ummomi a wuraren da 'yan kungiyar Boko Haram suka kafa daularsu kamar jihar Borno suke komawa garuruwansu. Rahotanni sun nuna cewa 'yan kungiyar sun kafa daularsu a wani yankin karamar hukumar Shiroro na jihar Niger.
Kayan fadakanmu da suke da gidan ruwanmu sun zo sun hanshe garin sun kafa tuta, bayan haka ma sarakunmu da muke da su a ma'ana gonaki sun zo sun kakkama waɗannan gonakin sun yi amfani da takin da muka bari a cikin gari sun ci gaba da noma gonakinmu.
Za a ji ƙarin bayani a cikin shirin. Kamar yadda muka saba a duk ranar Juma'a, yau ma Isa Lawal Ikara yana tafar da wani sabon shirin manuniya, kuma a wannan makon shirin ya tattauna da wasu sassan 'yan majalisar Najeriya ne kan gaskiyar maganar albashin majalisar da kuma matsayin mata 'yan siyasa kan takarar shugabancin Amurka na Kamala Harris. Bayan nan kuma albarkacin wannan rana ta Juma'a za mu kawo muku nasihar Juma'a, amma fa duk wannan sai bayan mun fara da shan labaran duniya kashi na farko.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta yi kira ga Amurkawa da su haɗa kai da ita jiya Alhamis, yayin da take amincewa da zabanta da aka yi a matsayin yar takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat. Tana mai jaddada cewa irin yadda ta taso da kuma gogewarta a matsayin lauya kuma mai gabatar da ƙara da dai sauransu dalilai ne da suka sa ta cancanci kare muradunsu da kuma yin galaba kan ɗan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump, da ta hau kan mumbari gaban ɗumbin jama'a waɗanda suka tashi suna mata suwa ta yabo a dandalin babban taron ƙasa na jam'iyyar Democrat a Chicago. Kamala Harris ta yi ta ƙoƙarin gabatar da kanta ga Amurkawa, sannan ta zayyana irin wato tafarkin da take son ƙasar ta kama daga yanzu zuwa shekaru hudu da ke gaba. Kamala ta ce,
"Our nation with this election has a precious, fleeting opportunity.
Ta ce da wannan zaben mai zuwa, ƙasarmu na da wata muhimmiyar dama mai matuƙar daraja ta huce fushi da mancewa da ƙyama da gwagwarmayar magabtaka da duk wato suka faru a baya," a cewar Harris. Ta ƙara da cewa wata dama ce kuma ta shata wata sabuwar hanyar miƙewa, ba a matsayin 'yan wata jam'iyya guda ko wani ɓangare ba, amma a matsayin Amurkawa. Iyayen Kamala Harris dai sun fito ne daga Jamaica da India, ta kasance bakar fata ta farko kuma mai nasaba da kudancin Asia ta wato da ta kai ga zama yar takarar shugaban kasa a wata babbar jam'iyya a Amurka. Idan aka zabe ta, za ta zama mace ta farko da za ta shugabanci Amurka. Muna da ƙarin bayani a babin rahotanni. Sojojin Isra'ila sun kai wasu hare-haren jiragen sama a zirin Gaza da kuma kudancin Lebanon jiya Alhamis, yayin da wato rashin tabbas ya dabaibaye yunkuri na baya-bayan nan na cimma tsagaita wuta a Gaza, ganin yadda masu shiga tsakani ke ta faɗi tashin warware bambance-bambancen da ke tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas. Kamfanin dillancin labaran Palestine Wafa jiya Alhamis ya ba da rahoton wani harin da Isra'ila ta kai a Beit Lahia da ke arewacin Gaza, ya kuma halaka mutane 11. Rundunar sojin Isra'ila ta ce wani harin jirgin samanta ya rutsa da wani wurin ajiye makamai da ke daura da wani sansanin sojin Hamas wanda ke birnin Gaza, da kuma wasu hare-haren da suka halaka wasu mayaka a yankin tsakiyar Gazar. Wasu jerin hare-haren kuma sun auna wurare sama da 10 a kudancin Lebanon da dare, a cewar rundunar sojin Isra'ila jiya Alhamis. Su kuma waɗannan hare-haren an auna su ne kan wurare wato da mayakan Hezbollah masu samun goyon bayan Iran ke amfani da su, a cewar ta. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ziyarci yankin Sumy na arewa maso gabashin kasar jiya, wanda shine karo na farko da ya je wani wuri da ke daura da iyakar kasar Russia tun bayan da sojojin Ukraine suka lallaba suka kutsa cikin yankin Kursk na Russia a farkon wannan wata na Agusta. Zelensky dai ya gana da komandan sojin Ukraine General Oleksandr Sysky, wanda ya bayyana cewa sojojin Ukraine sun sake kwace wani gari da ke Kursk tare kuma da kama karin sojojin Russia a matsayin fursunonin yaki, waɗanda ya ce yana fatan yin musanya da su da wato na Ukraine da aka kama. To amma nasarorin da Ukraine ta yi a wurin karo na farko da ta kama wani yankin Russia tun bayan yakin duniya na biyu na zuwa ne a daidai kuma lokacin da take ta rasa sassan yankin gabashin Donetsk. Ma'aikatar tsaron Russia dai ta ce sojojinta sun kwace ƙauyen Mezohi.
Kafin mu kawo muku sauran labaran, za mu buɗe taskar rahotanninmu daga nan Amurka. A jiya Alhamis ne jam'iyyar Democrats ta kammala babban taronta na ƙasa wanda aka fara tun ranar Litinin, inda jigajigan jam'iyyar da wasu mutane suka gabatar da bayanai tare da bayyana goyon bayansu ga takarar mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris da abokin takararta Tim Walz kuma gwamnan Minnesota. A hukumance a jiya Alhamis ne Kamala Harris ta amince da zaɓin da jam'iyyar ta Democrats ta yi a matsayin 'yar takarar shugaban ƙasar a zaben watan Nuwamba. A jiya Alhamis ne aka gudanar da abu mafi muhimmanci a wurin babban taron jam'iyyar Republicans na ƙasa wanda aka yi a birnin Chicago na jihar Illinois, inda Kamala Harris ta amince da takararta a hukumance.
On behalf of Americans like the people I grew up with, people who work hard, chase their dreams, and look out for one another, on behalf of everyone, I accept your nomination.
Kamala Harris kenan take cewa, tace na amince na zama yar takarar shugaban kasar Amurka. Taron da aka kwashe kwanaki hudu ana gudanarwa, inda manyan jigajigan jam'iyyar da kuma wasu jama'a daban-daban suka gabatar da jawabai da nuna goyon baya ga mataimakiyar shugaban Amurka kuma yar takarar jam'iyyar ta Democrats Kamala Harris, wacce ta fada takarar zaben shugaban kasar na watan Nuwamba kimanin wata daya bayan da Joe Biden ya hakura da takarar shi, sannan ya ayyana ta a matsayin wacce yake so ta mai gurbin shi. Harris ta yi gargaɗi game da yadda Trump ya yarda da karya doka, kana yake niyyar ya yi wa ƙasar rikon sakainar kashi idan aka sake zaɓen shi a wa'adi na biyu a matsayin shugaban ƙasa zuwa fadar White House. Ba za mu koma ba. Harris ta soki tarihin Trump kuma ta fara bayyana manufofinta ga al'ummar ƙasar.
We are starting a new way forward.
Mun tsara wata ta sabuwar hanya da zai ciyar da kasar mu gaba zuwa gaba tare masu matsakaicin karfi inji Harris kuma gina wannan al'ummar ta masu matsakaicin karfi ita ce makasudin shugabanci na wani jigo a jam'iyyar Republican Adams Kavanaugh wanda yake adawa da manufofin dan takarar jam'iyyar sa ta Republican Donald Trump a jawabinsa a wurin taron ya bayyana goyon bayan shi ga Kamala Harris Kavanaugh ya ce jam'iyyar Republican ta daina riko da aqidarta ta mazanjiya ta sauya aqidarta da manufofinta da suka kafa ta waɗanda suka ba ta ma'ana zuwa ga manufofin mutumin da yake son kansa Donald Trump mutum ne mai rauni wanda yake yaudarar kanshi cewa shi jajirtacce ne a madadin dukkanin Amurkawa ba tare da wariyar jam'iyya jinsi ko la'akari da yaren da kakarka da kakarka take yi ba a madadin mahaifiyata da duk wani da yayi kaura dan neman rayuwa mai inganci a madadin Amurkawa irin mutanen da na tashi tare da su mutane masu aiki tukuru waɗanda suka yi kokarin cimma burinsu sannan suka yi riko da juna da amana ga duk wanda tarihinsa ya tabbata a kasar da tafi kowace kasa a fadin duniya na amince na tsaya takarar shugaban kasar Amurka Muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC kai tsaye yanzu ga Ibrahim da labaran duniya kashi na biyu
To Aisha a Najeriya mai fama da kalubale iri-iri a yanzu an fara samun sauki game da kayan abinci a kasuwanni daban-daban na kasar duk da matsalar karancin man fetur da tsadar harkokin sufuri Alal misali bincike a kasuwannin birnin Lagos mai cike da hada-hada ya tabbatar da wannan sauki da aka dan fara samu a sassan kasar duk da yake jama'a na kiran da ƙara azama kamar yadda wakilin mu a Lagos Babangida Jibrin ya aika mana
akai da Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Madalla to yanzu zamu je ga rahoton mu na biyu wanda zai kai mu jihar Niger a Najeriya inda rahotannin da ke bayyana daga jihar suke nuna cewa ƴan kungiyar Boko Haram waɗanda suke addabar al'ummomi sun yi kakagida a wani yankin karamar hukumar Shiruru sannan rahoton ya nuna cewa sun kai wani farmaki inda suka kashe mutane 8 a garin Alawa dake karamar hukumar ta Shiruru ga rahoton da wakilin muryar Amurka Nasiru Batsayi ya aika mana
A yanzu haka dai mayakan kungiyar Boko Haram na kara fadada daular da suka kafa a jihar Niger Nigeria rahotanni daga yankin Alawa ta karamar hukumar Shiruru na nuna cewa ƴan kungiyar ta Boko Haram sun mamaye kauyuka da dama da a yanzu haka suke gudanar da noma a gonakin ƴan asalin mutanen yankin da suka kora Abba Usman Alawa shine shugaban kungiyar matasan yankin na Alawa ya ce a yanzu haka mayakan na Boko Haram suke noma a gonakin su da suka bari a yankin
saboda bayan fadakan mu da suka yi daga garuwan mu sun zo sun hanshe garin sun kafa tuta suna iko da garin bayan haka ma sauraku mu da muke da su a ma'ana gonaki sun zo sun kakka mu waɗannan gonakin sun yi amfani da takin da muka bari a cikin gari wanda muka saya da rani domin mu yi noma sun ci gaba da noma gonakin mu
shi ma dai ɗaya daga cikin shugabannin al'umma a karamar hukumar ta Shiruru Alhaji Awaisuwana ya ce lamarin yankin na Alawa yana da matukar tayar da hankali musamman ganin yadda hukumomin Najeriya suka zubawa yankin idanu
kauyukan ne ya zama musu kasan su ya zama musu inda su suka mallaka ba wai mallakan su wai su tashi gobe ko kuma su tashi jini ba a'a su mamaye wurin kuma abin da yake bani mamaki shine wanda suke rike da mulki a karkashin wannan gwamnati da na tarayya na da na jiha ta haka waye gari irin waɗansu mutane da suke amanan talakawa na hannunsu suna koyewa kansu suna koye ta'addanci da ake yi wa talakawan su
Gwamnatin jihar Niger dai ta tabbatar da cewa mayakan na Boko Haram sun kori jama'a daga yankin na Alawa sai dai kwamishinan tsaron cikin gida na jihar Niger Janar Bello Abdullahi Muhammad bai ritaya ya ce yana da shakkun cewa mayakan sun kafa daula har suna noma gonakin jama'a
na inda kora ne a kora su a gidajen su mutu ya zo irin wurin nan da ya san cewa shi mai laifi ne yanzu ya zo na dindin ya yi abun ma na ga kamar hankali ba zai iya maimaya shi ba inda gaskiya al'amari ne amma suna shigowa su yi birnin da za su yi su koma
amma ba ka ga tun da ba kowa wurin nan yanzu jama'an tsaron da ke wurin ma an kwashe su tuntuni ba ga suna yin wannan abu
amma ai akwai sojoji sama suna shawaki wayannan da suka tashi suna zuwa patrol
To sai dai Alhaji Awaisuwa na daya daga cikin shugabannin al'umman yankin na Shiroro ya ce kwamishinan tsaron bai da masaniya akan abin da ke faruwa a wannan yanki nasu.
Kwamishina na tsaro ya fito ya yi ƙoro-ƙoro ƙiri-ƙiri ya ga mutanen Alawa cewa ƙarya ne wannan mutane suke yi. To shi yasa nake ba zai wannan abin ba zai bashi ba zai bani mamaki ba dama kwamishinan tsaro ba mutum bane wanda yake so a samu kari da wannan abin wanda yake
a yanzu dai gwamnatin jihar Niger ta ce tana shirin sanya dokar ta ɓaci akan lamarin tsaron a ƙananan hukumomin Shiroro da Muya da kuma ƙaramar hukumar Rafi inda lamarin ya ta'azzara Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Nigeria
An gaishe ka na Batsari Masu sauraro kada a sha'afa muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 sannan ana iya sauraron mu a Niger a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM yanzu ga shirin mu na gaba
Manuniya
Sannu dai tana ƙara bayyana ƙarara cewa mahukunta a Nigeria ma sun gano cewa madudin miliyoyin da ake murgina wa 'yan majalisar Nigeria suna nema su wuce makaɗi.
'Yan majalisu suke kafa dokoki in za a yi abu to watakila a wannan ne suka nasu tsari su haɗa da wasu abubuwa da sauransu wanda mu dai ba da garin ne yake ba.
Tunuma dai tsaffin 'yan majalisar ƙasa suka fara tabbatar da damben-dambarwar dumbuzar dukiyar Nigeria dai kawai ana yi ne don nuna kifaɗi.
Akwai kuɗaɗe na haram da 'yan majalisa suke baiwa kawunansu a asirce.
Wallahi har ka gama majalisa ƙarya kake wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa ka samu in ba tahiya kai killan kuɗin ya rage rara na tahiya ba. Kai mai laifi tun ƙarya mutum yake kuma in ƙarya ne ina da rai.
Su kuwa manyan 'yan siyasa mata a Nigeria cewa suke takunta ka takarar shugabar ƙasa na Kamala Harris a jam'iyya mai mulki a Amurka tana sa mata tsayi watsan ba sa koda tangadi.
Jawabin ita Hillary Clinton gaskiya ta bani sha'awa kwarai da gaske. Kaga abu ne bata samu ba amma duk da haka ne irin jawabin da ta yi da irin goyen bayan da ta bayar. Wallahi sun gode cewa mu mata za mu iya haɗa kanmu.
Waɗannan fa so mun ta muka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na Manuniya. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku duk safiyar Juma'a kurdi kurdi shiri na 183 cikin jerin shirin manuniyan da kan daddale dallan bayanai babu magudi mai yuwa kuma kokarin kwakule magudin murgin madudin miliyoyi ga 'yan majalisar Nigeria ne yasa shugaban hukumar da ke kayyade albashi ga 'yan majalisar Malam Muhammad Bello Shehu ya dage kan cewa idan banda miliyan 1.5 da hukumar take baiwa 'yan majalisar babu wasu bakin kuɗi
'yan majalisu suke kafa dokoki kuma suke yadda da abubuwan da gwamnatin tarayya ta zo da shi in za a yi abu to watakila ban sani ba a wannan ne suka nasu tsari su haɗa da wasu abubuwa da sauransu wanda mu dai a da yanda muka sani a doka ba da garin ne yake ba
yanzu tun da ku
suke fitowa da kudaden da ya kamata a biya su akwai wani abu da za ku yi akan wannan zargi na cewa suna diban kudi zunzurutu
kaman yanda ƴan Najeriya suka sani yanda shi tsohon shugaban kasa yayi magana akwai committee na ma'anan cikin gida wanda za su bincika wannan al'amari idan sun bincika za mu rubuta mu shugaban kasa in an kauce doka za mu fada in ba a kauce ba za mu fada abinda kawai za mu iya yi kenan a halin yanzu
sai dai kuma tun kafin buga binciken bankado yadda ƴan majalisar Najeriya ke samun madudin miliyoyi shi tsohon dan majalisar wakilan taren Najeriya Malam Abubakar Cika Adamin jihar Niger cewa yake ya zama wajibi ya tsage gaskiya kawai gaba gadi
wato kuɗi ne ake bayarwa ta gudanar da office kaman wanda ma'aikacin gwamnati suna da impress a zamanin mu ana ba mu naira miliyan 700 muka fara har ta kan miliyan 8 har da miliyan 8 da dan wani abu an ba mu to ba nan kizon ke saka ba shi wannan kuɗi ba kuɗin ka bane sabanin doka shine ake daukan kuɗin nan a sa maka account memakon kai ne in zaka yi tafiya kai ne idan zaka sai takardun office ko za a sa maka na computer ka ka rubuta kana son kai kaza ko ka riga ka kashe kaza a baka a za a sa maka account ne a ce wai kai bayani lokacin majalisa ta 8 Allah ne shaida amma Yakubu Dogara speaker yana nan naje na same shi nace mai wannan tsari ni na aikin gwamnati bai dace ba ya za a yi nace kaga wannan kudin fa kyauta muke da su kuma hurumin su ba na kyauta bane duk wani dan majalisa ƙarya yake ko senator ya iya baka naira 300 in ba mai arziki bane ƙarya yake a wannan kudin ya baka kuma a haka an saba dokan aiki muka zo yace to yanzu za a yi aka sa committee zan iya tuna wasu daga cikin su akwai Abdulrahman Sha'ibu daga Adama akwai ni akwai dan Ladi Baido daga Taraba committee mu bakwai ne muka je mu zauna da su ma'aikatan majalisa cewa wannan abu fa baya kan tsari ya za a gyara haka mutanen nan su ma suka dinga mana saboda kaga su ma ma'aikatan gwamnati yanda kaga dan siyasa barawo su ma barayi aka dinga mana wala aka kasa ni dai na ce ba zan retire ba goma in na gama majalisa a kama ni a ce in biya kudin sannan duk an zo a zauna ayi magana
ko bayan tsohon dan masar jihar Niger shi ma tsohon dan masukilan taren Nigerian jihar Jigawa Honorable Muhammad Sani Zorro ya ce ta kwakiyar cikukuye kudin ƴan Najeriya da ake a Masar kasa fa a gaskiya ta riga ta yi fadi
da farko dai ni ba mabiyin akidu na shugaba Obasanjo bane ina da ra'ayin kaina da ra'ayina a kansa amma dai tunda ne majalisa na fahimci yadda majalisa take naga damammakin da ake da su a majalisa na kyautatawa mutane na fahimci dattin da yake majalisa dole ne duk wani dan kishin kasa ko mai tsoron Allah yayi iya iyawarsa yaga cewa an tsaftace abin da ake yi wanda yake dukusar da kasa memakon a ce majalisar dattijai ko majalisar wakilai ta zamanto a zahiri ta zamanto majalisa ta cuwa da kuma zamba cikin wakilci wannan kenan a matsayin matashiya da farko abin da yake faruwa da ake diban kudi ƴan majalisa da shugabannin su kuma suna boyo suna ƙaryata wannan magana sha zamanto wajibi duk wanda ya san abin da yake faruwa musamman ƴan jaridu da lauyoyi akwai kudade na haram da ƴan majalisa suke baiwa kawunan su a asirce kuma sun dauka mutanen Najeriya gidadawa ne amma ma'aikata sun sani da su ake hada baki da ake dan waɗannan abubuwa
wannan ikirarin kirkirar hanyoyin samun kudi a Masar kuma ya sa Malam Abubakar Cika Adamin jihar Niger ma ya buga wani misalin magudin murgina wa ƴan majalisar Najeriya wani madudin kudi a matsayin bashi mara sharadi
dan majalisa ne zai zo banki nan take tsaye za ta bashi miliyan 200 ina ne albashin shi ke wallahi har ka gama majalisa har ka kare ƙarya kake wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ka samu in ba ta hiya kai killan kudin ya rage rara na tafiya ba halal malak din ka bai taba kai miliyan 60 ba
wai duka shekaru hudu miliyan
duk shekaru hudu dan majalisan tarayya banda senator shi wa senator ai ba za ta kai miliyan 80 ba halal albashi dai da allowances ta kai miliyan 60 ƙarya mutum yake kuma in ƙarya ne ina da rai ƴan majalisan su zo ku sa mu mukabila da su
wai sai shi ko banki ba ko bashi
banki zai dauki bashin miliyan 150 miliyan 200 baka ko dan ka sai gidaje a kudin huwa running office kaji inda illan take kenan amma kamar inda na gaya maka su ma ɗan Najeriya da layin su baka isa ka roki dan majalisa naira 100 ko 200 baka mutumin da ke gaban 600 sai ina zai baka 200 yana zauna a Abuja kai ma ba za ka tambaye kanka ba
game da maganar mulkinawa mata mulkin kasa kuwa tsohuwar shugabar mata a jam'iyyar adawa ta ACN a Najeriya kuma tsohuwar commissioner Hajiya Hafsat Muhammad Baba ce ke cewa abin da ke faruwa a demokradiyyar Amurka fa a gaskiya yana yi wa duk matan duniya dadi
to gaskiya ni naji dadi kware da gaske domin nika raba dare ina kallon irin yanda suke campaign din su da kuma yanda ta samu karbuwa da yanda shi wanda yake ci yanzu ya sauka kuma ya dauko ta maimako ya dauko wani daga waje saboda ya ga kwazanta kuma ya ga cewa za ta iya sannan kuma yanda aka rufa mata baya kuma har ma da muka ga kididdiga masu jefa ƙuri'a sai muka ga cewa aka ce yawancin mata yanzu duk suna dawowa suna goyon bayanta da sauransu
amma wasu na ganin anya mace za ta shugaban ƙasar Amerika nan kuwa
to ai ka san Hillary ta taba gudawa to amma da bata samu ba kuma sai yanzu gashi ita wannan Kamala Harris din ta zo an dauke ta a mataimakiya to tunda ko ta samu ta tsallake wannan shinge a mataimakiya to muna fatan cewa kuma hankali a hankali za ta iya zama shugaban kasa domin mun ga irin goyon bayan da ta samu ga manyan yan siyasar su kuma mun ga cewa jama'a sun bata goyon baya muna tsarin cewa za ta samu
kina ganin yin abin da yake faruwa a Najeriya wani lokacin sai a ce mata su suke kwayewa mata baya za ku tsaya takara har gimmar ta kuma ta tafi ta zabi namiji ba shine irin abin da za a gani a America bakila ga matan kuma su koma su zabi namiji
to gaskiya ni ban ga irin wannan a America ba domin da na saurari ma jawabin ita Hillary Clinton gaskiya ta bani sha'awa kwarai da gaske kaga abu ne bata samu ba ita kuma ɗan Amurka ce amma kaga wannan ita ba kuwa ce amma duk da haka ne irin jawabin da ta yi da irin goyon bayan da ta bayar da kuma mata Barack Obama ita ma irin goyon bayan da ta bayar wallahi sun gode cewa mu mata za mu iya haɗa kanmu
tun da zamu iya baje muku kenan cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa-dafa fiki ko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya suna ƙara zama su din domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki 1800 ne su yi sallamar cikin kujerin da akan su ne da ma suke ta faman su burgudi kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da nan shiri na manuniya ga muku musamman dai maman manuniya Madina Daudan da kan daudalar dawo mana da muryoyin masu warɗaki cikin nishadi ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirye an gabatar ne nake cewa sai ku nuna mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
to an gashe ka ni Ikara albarkacin wannan rana ta Juma'a yanzu ga nasihar Juma'a
haka na ibn limamu izalar da birawa kamar ta suna da ke masallacin jama'an jami'ai kanan plato ina nasiha ga al'umma musulmi ta duniya gaba daya mu ji tsoron Allah mu gyara tsakanin mu mu kyautata wa ƴan uwa musulmi da waɗanda ma ba musulmai ba mu zaman lafiya kuma zaman lafiya na da muhimmanci a cikin addinin musulunci Allah ya mana umarni mu zauna lafiya ko an gaya musu maganar da ba daɗi kan ji a ba musulmi cikin zaman lafiya haka kuma na biyu mu kula da addu'a annabi ce ne amma silawo silawo almu'min asabar wa du'a ma dalla da makamu mu'mini hakuri da yin addu'a fara ta mu addu'a Najeriya Allah ya hada kan mu Allah ya samu zauna lafiya halin da ake ciki na tsadan abaguwa Allah ya kawo mana sauki mu ji tsoron Allah mu gyara tsakanin mu mu da makwatan mu zauna lafiya kada a rika yawan samun damuwa da fitintunu tsakanin mu shi addini musulunci bai umarni da rikici ba kullum musulunci na kira da zaman lafiya da haɗin kai wannan shine ya kamata mu kira ga al'umma gaba ɗaya mu kyautata a taimaka mu waɗanda ba su da shi a ji tausayin al'umma so kuma shugabanni su yi adalci dan duk in an shugaba yana adalci to zai samu rahama a lahira in ya koma wajen Allah amma in baka kala ba masu shugabanci ba adalci to akwai matsala a lahira haka nake kira shugabanni su ba zamanto adalai zaman to suna adalci wa al'umma suna kyautata musu suna taimaka musu suna samun wata hanyoyin sauki ta samu al'amari ta guda daidai ina fatan Allah ta'ala ya biya mana bukata Allah ya ba mu gamawa lafiya Allah ya taimaki da rayuwar Amerika Allah ya sa mana albarka Allah ya ba mu gamawa lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah
Allah ya amfana kafin mu karkar shirin masu sauraro ga labarai a takaice
To takaicen mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta yi kira ga Amurkawa da su hada kai da ita je Alhamis yayin da take amincewa da zabanta da aka yi a matsayin yar takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar Democrat tana mai jaddada cewa irin yadda ta taso da kuma gogewarta a matsayin lauya kuma mai gabatar da kara da dai sauransu dalilai ne da suka sa ta cancanci kare muradunsu da kuma yin galaba kan dan takarar Republican Donald Trump.
To masu sauraro da takaitattun labarin ne za mu yi sallama da ku a cikin shirinmu na yanzu sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe 4 agogon Nigeria, Niger da Cameroon wanda ya daidai da karfe 3 agogon Ghana da GMT. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai Baba Yakub Makeri da ya shirya kuma ya bada umarni da ma injinin mu yanzu ni Aisha Mu'azu nake muku sallama.